to be. It's nobody's concern, cause they don't know how it burns when you're not here with me. Ooh, so am I wrong in the sky? Cause I can never deny this feeling. How can I ever stop? Oh, I don't wanna give up.
Da 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 da